الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم بتاغ أبنجي سبحانه وتعالى wanda ya sake gaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqhu a cikin mazhabar al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra a cikin littafin mu mai albarka Irshadus Sadiq ila Ashrafil Masalik wanda ya fi shahara da Askari a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala mun kammala bayani akan abin da ya shafi wato idan ya zamanto mutumin da zai yi alwala ko mutumin da wanka ya kama shi ya zamanto mafi kaso mafi tsoka a jikin shi ya zamanto yana da kwai rauni gafarillarsa da sauransu wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan wata ibada daga cikin ibadodi wanda addini na musulunci ya shar'anta mana ita wanda ita ce ake ce da ita shafa akan khuffi guda biyu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم فصل مسؤول الكفي جائز سفرا او حضرا بشرط امكان المتابعه المشي به
نعم شيكنا فصل ربوا بين ما مضى وما ياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى واتو cikin bayani game da abubuwan da suka shafi shafa akan khufi guda biyu tun daga hukuncin sa da kuma yanda ake yin shafar akan shi da kuma lokacin da shari'a ta musulunci ta iyakance wa mutum idan yayi shafa akan khufi kafin ya sake tube shi ya wanke kafar shi wannan fasali abin da zai tattauna kenan mashul khufi jaizul safaran aw hadaran Shehu yace shafa akan khufi shahur khufi shine takalmi kafa ciki na fata shine ake ce da shi khufi takalmi wanda aka yi shi kafa ciki kuma da fata aka yi shi to shafar shi jaizun ya halitta wato rukhsatun rangume ne a cikin addini na musulunci Ubangiji subhanahu wataala ya rangumta wa bayin shi musulmi lokacin da suka yi alwala suka wanke kafarsu to idan suka saka kafafuwan nasu a cikin takalma kafa ciki idan alwallar tasu ta warware suka sake yin wata to ba sai sun tube wannan takalman kafa ciki ba sai su yi shafa akan takalman an gane ko wannan shine rukhsatun wato jaizun ay rukhsatun hadisi ya tabbata cikin musnad na al-Imam Ahmad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana so a aikata rangumansa duk abin da ya rangumta wa bayi su aikata to Ubangiji subhanahu wataala yana so waɗannan bayin su aikata wannan rangwamen da ya musu kamar yanda yake kyamar su aikata laifi abin da yake sabo ne na Allah Ubangiji subhanahu wataala baya so bayi su aikata to haka nan Ubangiji subhanahu wataala wato yana so ya zamanto bayi sun je sun aikata wannan rukhsa din duk abin da rangwame ne to ana so ya zamanto an yi shi safaran aw hadaran wato a cikin halin bulaguro ne suka tsinci kansu akan shi a cikin shi aw hadaran ko a cikin halin zama a gida ne Ubangiji subhanahu wataala yayi rangume wato akan wato su yi shafa akan wannan khufi din amma da waɗansu sharuɗa aw hadaran ko a cikin halin zama a gida ne bi sharuɗi imkani mutaba'atil mashi bihi wato da sharadin yiwuwar yin tafiya da shi wato da sharadin wannan khufi din da yake halitta a yi shafa akan shi zai iya yiwa wanda ya sanya wannan kufin yayi tafiya da shi ma'ana bi sharadi an yakuna al-khuffu yastati'u alladhi ja'alahu ala rijlihi an yamshiya bihi, wato wanda ya saka wannan khuffin a cikin kafafuwan shi yana da ikon, wato ya sanya kafafuwan shi a cikin khuffin yana da ikon da zai iya yin tafiya da wannan takalmin kafa ciki. Amma in ya zamanto burkume man takalmi ne ya maka yawa, idan ka daga kafa takalmin zai iya cire, zai iya fita daga cikin kafar, wannan ba za ka yi shafa akan shi ba. Sharadi na farko kenan. Na'am.
وستره محل الفرد ولبسه بعد كمال الطهارة بالماء من غير تقييد بمدة على المشهور.
سننكم شرطي نبي وستره محل الفرد وانن تاكلمن كفا تكي زمن تو يا ستر تشي غورن ديكي نفر اللاني إذن ذا أوانكي كفا إناني إن ديكي فر الله أوانكي شي. نعم yawwara daga idan sau zuwa abin da ya kasa ko, to ya zamanto wannan takalmi kafa ciki da mutun zai sa ya zamanto ya rufe duka gurin da ake wanke shi a cikin wato alwala. Idan kafa za a wanke ta inda ake wankewa da Allah ta'ala ce wa arjulakum ilal ka'baini, da wankewa kafafuwan ku zuwa ga idanun sau, ku shigar da idanun sau a ciki, to ya zamanto shi ma takalmin kafa ciki ya rufe hal wannan gurin. Sai kuma sharadi na uku, walubsihi ba'da kamali dhahara, sannan kuma ya sanya wannan takalmin kafa ciki bayan cikal alwala, bayan cikal tsarkaka, shine ba'da kamali dhahara bayan cikal tsarkaka, ya zamanto ya tsarkaka 100% ba wai yayi wani kaso na tsarkin ba, bai yi wani kaso ba, ya cika shi wato ya saka shi bayan cikar tsarki bilma'i, wannan shi ma wani sharadi ne na gaba, ma'ana an takuna bi shardi an takuna dahara ma'iyya, shine bilma'i din nan, ya zamanto tsarkakar da aka yi tsarkaka ce ta ruwa, ba tsarkaka bace wanda take turabiya ba ta kasa ba. To waɗannan sune sharuda wanda sai sun cika, sannan kuma za a yi shafa akan khufi. Na farko bi shardi imkani mutaba'atil mashi bihi, da sharadin zai iya yiwuwa mutun yayi tafiya da shi. Sannan kuma na biyu, satrihi mahallil fardi, zai iya sitra cewa gurin da ake wankewa a kafar. Sannan kuma na uku, an yalbasahu ba'da kamali dhahara, ya sanya wannan khufi din bayan cikal wato tsarkaka da yayi. Sannan kuma sharadi na hudu, an takuna dhaharatu ma'iyatan, tsarkin ya zamanto na ruwa ne ba turabiya bace. Min ghairi taqayyidin bi muddatin 'alal mashhur, to mutun zai ci gaba da yin shafa akan khufi guda biyu ba tare da an iyakance shi ba da wani lokaci wanda yake sananne, 'alal mashhuri abu sa mashhuri yal magana. To idan mutun ya saka wannan khufi nashi, to zai iya yin shafa akan shi matukar ya cika waɗannan sharuda gurgudan lokacin da yake ganin zai iya yin shafa akan shi. Kwana ɗaya ne, kwana biyu ne, kwana uku ne, kwana hudu ne, kwana biyar ne, sati guda ne, duka zai yi ta shafa akan shi. Matukar dai wato janaba ba ta same shi ba. Amma idan janaba ta same shi saboda sai ya yi wanka kenan, sai ya tube wannan khufi din, saboda kayan shi ma gabaki ɗaya na jikin shi zai cire, sai ya yi wanka, sai kuma ya wanke kafafuwan nashi, sai ya saka takalman nashi kuma a ciki. Amma haka babu wani laifin tsaye ba na zauna mallam ya ce alal mashhur mashhur yal magana, ba wani lokaci wanda aka iyakance wa mutum. To amma ya tabbata cikin hadisi ingantacce, hadisin Ali ibn Abi Talib, asar na Ali ibn Abi Talib, wanda ya ce ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman wa laylatan lil muqim wa lil musafir thalathata ayyamin wa layaliyahunna, wato wajen shafa akan khufi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ya saka yini da kwana, kwana ɗaya kenan ga wanda yake mazaunin a gida ne, mazauni a gida zai yi ta shafa akan khufi tsawon kwana guda. Amma wanda yake ba dan bulaguro ne, ba mazauni a gida bane, zai ci gaba da yin shafa akan khufi tsawon kwanaki guda uku, tsawon kwanaki guda uku. Na'am.
Na'am.
An gane ko?
Na'am.
Na'am.
ولكن يستحب كل جمعة النزع من لبسه وإدخال إحدى رجلين قبل غسل الأخرى يمنعه حتى ينزعها.
شيكنا. سننكم هذا حديث نصفوان ابن أصال المرادي wanda shi kuma yana cikin sunan na al-Imam Tirmidhi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amurna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min nawmin wa bawlin wa gha'id. Safwan ibn Asal al-Muradi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umartar mu idan dai muka kasance matafiya kada mu cire takalman mu kafa ciki tsawon kwanaki guda uku da dalalan su sai dai in janaba ce ta kama mu, amma saboda mun yi bawali ko saboda mun yi bayan gari ko saboda mun yi kwana to ba za mu cire su ba, za mu shafa ne akan su. An gane ko? To wannan yake nuni akan cewa ashe in dan bulaguro ne idan yayi kwana uku sai ya cire shi ya wanke kafar tashi, idan ko mazaunin gida ne ko wata rana kwana ɗaya ne kawai aka mai wato aka mishi rangume akan ya shafa akan shi. Na'am. Walakin yustahabu kullu jumu'atin naz'uhu lil ghusl. Walakin Shehu yace sai dai yustahabu naz'uhu, ana son cirewa takalmi kafa ciki kullu jumu'atin a kowace juma'a lil ghusli saboda wankan juma'a. To ana so a cire shi saboda ayi wankan juma'a, wato saboda wankan juma'a inda a ce mutun cikin lokacin sanhi ne ba zai yi wanka ba a cikin sati sai so daya, kenan ana so ranar juma'a idan zai tafi juma'a wankan da zai yi na juma'a idan ya cire takalmin kafa ciki idan ya wanka kuma sai ya mai da kayan shi. Na'am. Wa idkhalu ihdar rijlayn qabla ghasl al-ukhra yamna'uhu hatta yanzi'aha wa yalbasaha ba'da ghasl al-ukhra. Wa idkhalu ihdar rijlayn, shigar da ɗaya daga cikin kafafu guda biyu cikin takalmin kafa ciki qabla ghasl al-ukhra, kafin wankewa yar uwarta. Idan mutun ya wanke kafar shi ta dama kafin ya wanke kafar shi ta hagu sai ya saka takalmin shi kafa ciki cikin kafar tashi ta dama. An gane ku? Ya saka ta cikin takalmi kafa ciki qabla ghasl al-ukhra, kafin ya wanke kafar ta hagu. To yamna'uhu, yana hana yin shafa akan khufi idan mutun zai sake yin alwala. Hatta yanzi'aha, har sai ya fitar da wannan kafar tashi daga cikin wannan takalmin kafa ciki wa yalbasaha, kuma ya sanya ta ba'da ghasl al-ukhra, bayan ya wanke ta hagun din. Wato idan ya zaman to yazo shi yana gaugawa yana cikin alwala bayan ya wanke kafar shi ta dama kawai sai ya dauki takalmin shi ya sa, ya fidda kafar shi ta hagun yana hamar wanke ta sai ya tuna shikenan sai ya cire wannan kafar ta dama ya ajiye ta, sai bayan ya wanke kafar hagun sannan kuma ya sa takalman dukan su. To shikenan idan alwalar shi ta warware idan ya sake yin alwala zai shafa akan su, saboda ya saka su ne bayan ba da kamalin tahara kamar yadda muka yi bayani a baya. Na'am.
Wal kharqul yasiru la yamna'uhu bi kilatil kathiri wa hiya ma yazharu minha aktharul qadami.
Wal kharqul kasir wato yasir ko? Wal kharqul yasir, tsaga wanda take ba ta da yawa il kadan, la yamna'uhu, ba ta hana shafa akan khufi, tsaga wanda take ir kadan ba mai yawa ba, ba ta hana shafa akan khufi. Idan khufi ya hoshe ya zamanto tullal ba ta wuce wani guri ba, ir kadan ce, to babu laifi mutum zai iya yin shafa akan wannan khufi din. Bi khilafil kathir, sabanin huda wanda take mai yawa, idan huda mai yawa ce wannan ba za a yi shafa akan khufi ba, sai an je an dinke shi an gyara shi. Wa hiya ma yadhharu minha aktharul qadam, wato ita ce hudar da aktharul qadam, yawan kafa, yadhharu minha, yake bayyana daga gare ta. In ya zamanto idan aka kasa kafa tashi kashi ɗaya cikin uku gurin na farilla, to kashi biyu duka a bayyane yake a fili karara, saboda tsagar ta yi yawa, to shikenan ba zai yi shafa akan wannan takalmi, wannan takalmin ya lalace sai dai a siyo wani ko kuma a gyara shi insha Allah. Yawwa, an gane ku?
Wala yajuzu ala ghayril kuffi wa fi masahi li jawrabil mujalladi wal kuffi ala
qawlani. Yace wala yajuzu ala ghayril khuff, wala yajuzu al masfu, shahwa bata halitta ala ghairil khuffi akan wani khuffi wani takalmi kafa ciki wanda aka yi shi ba da fata ba dama al khuffi shine muka ce takalmi kafa ciki wanda aka yi shi da fata ko to dukkan takalmin da kafa ciki ne amma kuma ba da fata aka yi shi ba shine malam a cikin sharhi yace idza suni'at ala hay'atil khuffi kal jarmuq al jarmuq shine suliye to mutum ba zai shafa akan shi ba to amma irin su society ina irin su safa kenan to shi ma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za a iya yin shafa akan su waɗansu suna ganin cewa ba za a yi shafa akan su ba amma malikiya su suna ganin ba za a yi shafa akan ta ba shi yasa ya ce ghairul khuffi la yajuzu an yumsaha alayhi wato baya halitta a yi shafa akan wani khuffi dukkan takalmin da kafa ciki ne amma ba da fata aka yi shi ba da abduga ce aka yi shi ko da abawa ce ba za a yi shafa akan shi ba wa fi masihil jawrabi al mujalladi wal khuffil a'la qawlani qawlani an yi maganganu guda biyu fi masihil jawrab cikin halaccin shafal jawrabi shine al jawrab shine takalmi kafa ciki al mujallad wanda ya zaman to saman shi fata ne kasan shi fata ce amma kawai dama da hagun su ne ba fata ba wannan shine ake ce da shi al jawrab takalmi kafa ciki wanda saman fata ne kasan fata ne damar shi da hagun din sa ne ya zaman to ba fata ba tsumma ne to shin za a yi shafa akan shi ko ba za a yi shafa akan shi ba to malamai sun yi maganganu guda biyu malikiya mashhuriyar magana shine za a yi shafa akan shi saboda dama inda ake shafa din abin da yake wajibi a shafa shine sama to tunda saman fata ce shikenan za a iya yin shafa akan shi a malikiya kenan wal khuffil a'la sannan kuma haka nan wa fi mashi al khuffil a'la qawlani an yi maganganu guda biyu cikin halaccin yin shafa akan khuffi na sama shin za a yi shafa akan shi ko ba za a yi shafa akan shi ba shi kuma wannan mutum da ya sa takalma kafa ciki guda biyu a kafar shi a kafar dama ya sa kafa biyu a kafar hagu ya sa kafa biyu an gane ku irin takalmi ne irin kamar mutum ya sa dai misali safa da takalmi to shin zai yi shafa akan takalmi din ko ku a'a sai ya cire wannan takalmin sannan ya yi shafa akan safa din shine misalin shi amma shi kuma anan dake a malikiya bai halitta a yi shafa akan safa shine ya zama to takalmin na cikin shi ma wato fata ce na saman shi ma fata ce to ya halitta mutum idan yayi alwala ya yi shafa akan takalmin na farko din na saman ba sai ya tube na saman ba ya yi shafa akan na biyu ko ko bai halitta ba to shi ma dai al mashhur shine ya halitta shine za a yi shafa akan shi an gane ko
na'am fa inna za'ahu ba'da masahi badara ila masahi asfali fa inna za'ahu badara ila ghasli rijlaihi
to shikenan fa inna za'ahu ba'da masahi to idan mutumin da yayi alwala sai yayi shafa akan khuffi na sama sai kuma ya cire wannan takalmin kafa ciki na sama sai ya zama to sauran na kasa ya bar kafa ciki ya bar kafa ciki daya a jikin shi a kafafuwan nashi ko ba'ada masihi bayan hal ya shafi wannan na saman to yanzu badara ila masihil asfal to sai ya gaggauta ya zuwa ya shafi takalmin na cikin shine wanda ya tube kenan ya shafi wanda yake jikin yanzu shine takalmin na cikin shine al asfal din fa inna za'ahu to idan shi ma ya cire shi hallo ya ji dai zahi ya dame shi sai ya cire shi ya fidda kafar tashi a fili karara to badara ila ghasli rijlaihi to sai ya gaggauta zuwa ga wankewa kafafuwan nashi to haka za a yi
fa in akharaja ihdahuma aw akthara qadamihi ila saqil kufi naza'ahuma wa ghasala
fa in akharaja ihdahuma to idan ya fitar da ɗaya daga cikin kafafuwan shi daga cikin kafa cikin ya tube ta ya hudda ta aw akthara qadamihi ko kuma mafi yawan kafar tashi ya fitar da ita ila saqil khuffi zuwa ga kwabrun khuffin wato ya fitar da ita zuwa ga ƙarshen huful. To yanzu na za'ahu ma sai ya cire takalman nashi kafa biyu duka, wa gasala sai ya wanke kafafuwan nashi. An gane ko? Ya zo shi yana alwala, bayan ya shahi kanshi, to saboda bai saba bayin shafa akan khufi, ya fara hudda takalmin nashi kafa ciki, kawai sai ya tuna ashe ya halitta ba ya shafa akan shi. To in har ya zamanto ya fitar da kafa ɗaya duka daga ciki, ko kuma ya fitar da kaso mafi tsoka na kafa ɗaya daga cikinsu, to yanzu kawai haƙuri zai yi ya fidda su, sai ya wanke kafafuwan nashi, kuma a kokanci gaba ba zai shafa akan su ba. An gane? Na'am.
Wal afdalu masahu ala alqadami wa asfalihi fa in iqtasara ala a'lahu ajza'ahu bi khilafi aksihi.
To shikenan. Wal afdal, wato abin da yafi ga mutumin da zai yi shafa akan khufi, shine masahu ala alqadam, shafar saman khufi, wa asfalihi da kuma kasan shi, kamar yanda mai risala wato ya kutumta. Kenan idan mutum zai yi shafa akan khufi haka zai, wannan ita ce siffar da tafi. An gane ko? Saman khufin da kuma kasan shi. Yawwa, an gane ko? A dama ma kuma aka zo sai a yi haka. A hagun kenan ko?
Nan da za a dora a sama.
Yawwa, waɗansu ko suka ce hagun za a dora a sama. An gane ko? In aka zo kowace a gidansu ita ce wa. An gane ko? Dama a dama ita ce a sama, hagun a hagun ita ce a sama. To amma waɗansu suka ce a ko ina dama ce a sama, hagun a ƙasa. To shi ne abin da ya fi. Fa in iqtasara ala a'lahu, to idan mai shafa akan khufi ya takaita akan shafar saman khufi ba tare da ya shafi ƙasan khufi ba, ajza'ahu, ya isar mishi, bi khilafi aksihi, sabanin sunkuyan shi, sabanin sunkuyan haka. Ma'ana fa in iqtasara ala asfalihi lam yujzihi, shine kenan abin da yake nufi. Bi khilafi aksihi, sabanin inda ya takaita akan shafar kasan khufi ba tare da ya shafi saman ba, saboda saman shi ya tabbata a sunna. Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, kamar yadda athar din shi yana cikin sunan na Abi Dawud. Ali ibn Abi Talib yace, law kana ad-dinu bil ra'yi la kana asfalul khufi awla bil masihi min a'lahu, wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama masaha ala zahiri qadamaihi. An gane ku? Yace da a ce addini na musulunci ana yin shi ne da molanka, ba da aya ba, ba da hadisi ba, kawai ana yin shi ne da ra'ayi. Yace da kasan khufi ya fi dacewa da a shafe shi sama da saman khufi, saboda kasa shi ne ake tafiya, zai iya yiwuwa a taka dauda, zai iya yiwuwa a taka datti, zai iya yiwuwa a taka najasa, zai iya yiwuwa a huce da guri wanda yake mai dema maras kyau, zai iya yiwuwa a yi kaza a yi kaza. Shi kuma sama, saboda dama mutum idan saman takalmin shi da tsuma da sauransu yana gogewa, ba zai dauda ba. Yace to da addini da molanka ake yin shi, kaga da kasan ya fi dacewa da a shafe shi sama da sama. Yace to amma na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa akan saman, wato takalman shi, ba a kasan ba, wanda yake nuni akan cewa ashe idan mutum ya takaita akan saman kadai ba tare da ya shafi kasa ba, to ya isar mishi. Shine yasa yace aljalab wa yustahabbu lahu masu ala alkhuffain, wato ana so ga mutumin da zai yi shafa akan khufi, to ana so ya shafi saman khufin nashi guda biyu, wa asfalihima da kuma kasansu. Wa in masaha a'lahuma duna asfalihima a'ada fil waqti istihbaban, idan ya shafi saman su ba tare da ya shafi kasansu ba, to sai ya sake wannan shafar a lokaci, amma wannan mustahabbi ne. Sai yace fa in iqtasara ala a'lahu ajza'ahu bi khilafi aksihi, ma'ana wa in iqtasara ala masi asfalihima duna a'lahuma a'ada fil waqti wa ba'dahu ijaban, idan ya takaita akan shafar kasan takalman nashi kafa biyu, yace to ai saboda kasan shine mai dauda, shine yayi datti ba tare da ya shafi saman ba, to sai ya sake shafar a cikin lokaci da kuma bayan lokaci ya fita, wannan wajibi ne ba wai mustahabbi ba. الحمد لله العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.